Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar 1 ga watan Disamba na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Wani gungun mutane da suka yi damar kai harin kunna bakin wake sun halaka mutane 9 a Pakistan. Sabon shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya naɗa manyan jami'an sojin ƙasar a wasu muhimman mukamai. Sannan za ku ji cewa Papa Roma Francis ya karrama wasu limaman cocin Katolika 16 a wani taron addu'a da aka yi a babban birnin Bangladesh.
To, a shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta gano wasu kurakurai a kasafin kuɗi na shekarar 2018. Bayan haka, za ku ji rahoton wani rikici da ya sake afkuwa a garin Numan da ke jihar Adamawa, Najeriya. Haka kuma, gwamnatin jihar Kaduna ta Najeriya ta yi bayanin dalilin da ya sa ta kori ma'aikatan ƙaramar hukuma har su 4,000. Bayan haka, za ku ji shirin Duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu ga labaran duniya.
Ta jama'a assalamu alaikum. Wani gungun mutane da suka yi damar kai harin kuna bakin wake sun afka wata cibiyar binciken kayan gonaki mallakar gwamnati wacce ke hada da wani ɗakin kwanan ɗaliban jami'a a aure maso yammacin Pakistan a yau Juma'a, inda suka kashe mutane 9 kana suka jikata wasu sama da 35. Nan take ɗan sandan Pakistan da sashin jami'an tsaron da ke yaki da ta'addanci suka yi wa cibiyar da ke fashewar ƙawanya domin kubutar da mutanen da ke ciki. An dai kwashe sau'i da dama ana ba ta kashi da maharansu 3. Daga baya shugaban sa'an sandan lardin Salahuddin Mahsud ya faɗa wa manema labarai cewa masu bincike sun yi ƙoƙarin gano ko wata gawa ta 4 da aka fito da ita daga cibiyar ta maharance. Ya kuma ƙara da cewa daga cikin waɗanda suka jikkata har da 'yan sanda da jami'an tsaron na musamman da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci. Da yawa dai daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su ɗalibai ne, yayin da ake baiwa da yawa daga cikinsu kulawa saboda harbin bindiga da suka samu. Sabon shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya naɗa manyan jami'an sojin ƙasar a wasu muhimman mukamai. A jiya Alhamis aka fitar da sanarwar a gidan talabijin ɗin ƙasar. Ba dai zaɓi ko ɗaya daga cikin ɓangaren 'yan adawa ba a mukamai 22 da ke majalisar zartarwar sabon gwamnatin. Wanda hakan ya kawar da zaton da ake na cewa zai fi tsohon shugaban ƙasar Mugabe wajen damawa da kowa da kowa. A makon da ya gabata Mugabe mai shekaru 93 ya yi murabus daga makaminsa na shugaban ƙasa wacce ke kudancin Afirka, bayan da ya fuskanci matsin lamba inda ya kwashe shekaru 37 yana mulki. Sojojin ƙasar ne suka fara kawar da Mugabe, lamarin da ya kai ga har ya rasa goyon bayan majalisar dokokin ƙasar da ke da mafi rinjayen 'yan jam'iyyar ZANU-PF mai mulki. Subhashio Moyo, wanda shine janar ɗin da ya shiga kafar talabijin ya sanar da karɓe mulki daga hannun Mugabe, ya zama sabon ministan harkokin wajen ƙasar ta Zimbabwe. An kuma naɗa Ference Shiri, wanda a da shine shugaban rundunar sojin saman ƙasar, a matsayin ministan harkar noma da ƙasa. Papa Roma Francis ya karrama wasu limaman cocin Katolika 16 a wani taron addu'a da aka yi a babban birnin Bangladesh. Akalla mutane da aka yi kiyasin sun kai 100,000 ne suka halarci taron addu'ar a gandun shakatawa na Dhaka Saharawadiya Udiyan. An shirya cewa jagoran na mabiya ɗalikar Katolika zai gana da wasu musulmi 'yan ƙabilar Rohingya da ke neman mafaka a ƙasar ta Bangladesh bayan da suka tsere daga ƙasarsu ta Myanmar. Gabanin zuwansa Bangladesh, Papa Roman ya kwashe kwanaki 4 a Myanmar, inda ya fuskanci suka daga masu kare haƙƙin bil'adama saboda ya ƙi ambatar ƙabilar ta 'yan Rohingya yayin da yake ƙasar ta Myanmar. Su da 'yan ƙabilar ta Rohingya tsiraru ne a ƙasar, waɗanda ake hana su samun wasu haƙƙoƙinsu na rayuwa na wani tsawon lokaci a ƙasar, wacce ke da rinjaye mabiya addinin Buddha, waɗanda suke musu kallon baki duk da cewa tarihi ya nuna kakannin kakanninsu sun jima a ƙasar. A watan Agusta ne al'amura suka dagule musu bayan da sojojin ƙasar suka far musu a jihar Rakhine dake arewacin ƙasar bayan wani hari da aka zargi masu gwagwarmayar ƴan ƙabilar Rohingya sun kai a ofishoshin ƴan sanda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun koli a Spain dake birnin Madrid ta fara tuhumar shugabannin yankin Catalonia da suka jagoranci boran ballewa daga kasar gabanin a yi wani zaman zabe a yankin da za a yi a nan gaba a wannan wata. A yau Juma'a alkalin kotun Pablo Reina ya fara bitar tsare shugabannin yankin takwas da aka yi waɗanda su ne jagoranci suka jagoranci gwamnatin ta Catalonia daga cikin su hadda mataimakin shugaban kasar ta Catalonia Oriol Junqueras. Ana da tuhumar ƴan siyasar ne da laifin yin bore da cin amanar ƙasa da kuma ɓarnata kuɗaɗen jama'a bayan da gwamnatin Catalonia ta ayyana cewa ta ɓalle daga ƙasar ta Spain. Su kuma masu fafutukar ana tuhumar su ne kan irin rawar da suka taka a lokacin zanga-zangar da aka yi a Barcelona. Mutanen baki ɗayansu sun nemi su bayyana a gaban kotun ne saboda mafi aksarinsu za su yi takara a zaben da za a yi a ranar 21 ga watan nan na Disamba. Wanda kuma Madrid suka ce a yi bayan da aka tarwatsa shirin ɓallewar yankin na Catalonia daga Spain. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama tare da shugaban addinin Tibet Dalai Lama sun haɗu a birnin New Delhi na India a yau Juma'a domin tattauna kan yadda za a samar da zaman lafiya a duniya kamar yadda ofishin na Dalai Lama ya fitar da sanarwar. Obama wanda yake rangadin ƙasashe uku ya kuma gana da Prime Minister India Narendra Modi a ƙasar ta India bayan da ya baro China. Wannan da ita ce haduwa ta shida da shugabannin biyu suka yi. Haduwa ta ƙarshe ita ce wacce suka yi a watan Yulin bara a lokacin da Obama ya karbi bakuncin Dalai Lama a fadar White House bayan da ya yi burus da suka ziyara da China ta yi wacce ke ma Dalai Lama kallon dan aware inda ta yi fargabar hakan zai iya aiki da sakon da ba a zato ga yankin na Tibet. Shugabannin biyu waɗanda dukkaninsu sun taɓa samun lambar yabo ta Nobel sun tattauna kan irin zaman lafiya da suke so su ga duniya ta samu a nan gaba. Dalai Lama mai shekaru 82 wanda kuma ya yi ritaya daga fagen siyasa ya faɗa Obama cewa a matsayinsu na masu riƙe da wannan lambar yabo ta Nobel ya kamata su samar da sauyi a fannin wanzuwar zaman lafiya saboda al'ummomin da ke tafi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar da kuka ji a farkon shirin gwamnatin jihar Kaduna ta yi bayanin dalilin da ya sa ta kori ma'aikatan karamar hukuma kananan hukumomi har su 4,000.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce dalilin da ya sa ta kori ma'aikatan kananan hukumomi sama da 4,000. Shine kokarin ta na ganin cewa kananan hukumomin na iya biyan albashi kuma su yi ayyuka ga al'ummar da suke mulka. Kwamishinan kananan hukumomi da masarautu Alhaji Sani Jafar ne da yayi wa manema labaru karin haske game da wannan aiki na rage ma'aikatan kananan hukumomi.
Gwamnatin jihar Kaduna ta zo ne da kuduri wanda yake kudurin kuma tun lokacin da ake campaign mai girma gwamna duka garuruwa da ya shiga yana nuna cewa lalle ya zama wajibi gwamnati ta yi dukkan abin da ya ga ya kamata ta dawo da martaban jihar Kaduna. Ai su ma'aikatan da aka sallama adadin su ya kai 4,047 a cikin ma'aikata 10,850. 3,159 ritaya aka yi musu wato sun saka shekara 10 ko fiye a aikin gwamnati. Sai kuma 883 su ne aka sallame su. Su kuma za su sami albashin wata ɗaya da kuma abin da ake cewa gratuity amma ba su da pension. Fa'idan ta shine yanzu duka kananan hukumomin mu za su iya biyan ma'aikatansu albashi ba tare da an taimaka musu. Idan martaban kananan hukumomi ya dawo, idan talakai san cewa karamin hukuma lalle tana mishi aikin da ya kamata ta yi mishi, shi kanshi yadda za su dinga hulɗa da ita zai canza. A maimakon halin ko in kula da mutane suka nuna ma kananan hukumomi yanzu an fara samun canji.
To sai dai kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta ƙasa Nolge ta ce ba za ta taɓa amincewa da korar ma'aikatan kananan hukumomi a jihar Kaduna ba. Comrade Ibrahim Khalid shine shugaban kungiyar Nolgen na kasa kuma shi yayi karin haske game ne ma labaru a jihar Kaduna.
Yanzu matakin da muka dauka kamar yanda kuka sani tuni mun garzaya kotu neman kotu ta tsayar da gwamnatin Kaduna ta ƴan Rafa'i daga wannan mummunan aiki da ta dauko. Kuma mun zo mun fada wa shugabanni na jiha da na kananan hukumomin Kaduna 23 da kuma membobin mu da ƴan Rafa'i ya kora daga aiki sama da 4000. Da su yi hakuri kungiya tana tare da su kuma in Allah ya da zamu ci gaba da gwagwarmayar nan har sai an kwato musu yancin su. Kuma muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari lallai ifasancewar alkawari da yake tsakaninsa da mutanen Kaduna da gudunmawar da mutanen Kaduna suka bashi wanda basu taba ba wani mahaluki a duniya ba shi suka bawa ba ƴan Rafa'i suka bawa dan haka ya kamata ya bude kunnuwansa iji korafe-korafe da koke-koken mutane wanda su ne suka zabe shi ba ƴan Rafa'i ba.
To ko me wasu daga cikin ma'aikatan kana hukumar da aka sallama ke cewa?
Sunana Abdullahi Uba. Idan da da wannan alƙawarin na koran ma'aikata tun farko ita gwamnatin ma da ba a zabe ta ba. Wallahi da ma ba mu zabe ta ba gaba daya.
Sunana Safiya Adamu Nok. Sai dai a taya mu addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya ba ai mana adalci. Wani yana fiye da mutum 10 yana karkashin shi ga kudin makaranta an ce ba a yi da shi yaya ake so yayi
sunana Abubakar Shehu eh to a matsayin na musulmi wannan abu ne da zan dauke shi kaman kaddara ce kuma dama tun farkon take-taken gwamnatin mun ga irin wannan alamomi
dama dai an dade ana rade-radin cewa gwamnatin jihar Kaduna tana kokarin ganin ta rage ma'aikatan kan hukumar da tace ba sa komai sai karban albashi wanda kuma a farkon wannan mako wannan abu ya tabbata biyo bayan raba takardun sallama ga ma'aikata da aka gani daga kananan hukumomi Isa Lawali Kara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Madalla Isa Lawali Kara Har ila yau dai a Najeriya majalisar dokokin kasar ce ta gano kurakurai a kasafin kudin kasar na shekarar 2018 ga Madina Dauda da karin bayani.
Majalisar dattawa ta kwashi mako guda tana bitar kasafin kudin na shekara 2018 wanda ya kama trillion 8.6 da shugaba Buhari ya gabatar mata da zammar aiwatar da shi da wuri ganin cewa an kawo kasafin a cikin lokaci. To sai dai ga tunanin sanata dan baba Ibrahim Abdullahi akwai abin dubawa a kasafin
inda matsala take kudaden da ke shigowa ta hanyoyin ma'aikatan ne gwamnati kawun misali NNPC kawun misali Central Bank bankin gwamnati na Najeriya su waɗannan su ne matsalolin da muke da su waccan shekara kamar 2016 NNPC ya kamata a ce ta hada kudi naira na gugan naira fiye da biliyan 300 wanda za ta kawo a sa cikin aljihun gwamnati ko kwabo bata kawo ba bankin Najeriya CBN akwai kudaden da already sun tara su wanda ake kira operating surplus rara wanda yake wannan rarar kasafi ne na gwamnatin tarayya wajen biliyan 770 ne to har yanzu maganar da nake ba ko kwabo da aka bayar
shugaba Buhari ya shayin alƙawarin sabuwar Najeriya da za ta kauce daga dogaro da man fetur amma an kai ga ginin tattalin arzikin na badi akan dalar Amurka 45 a kowane gangar man fetur sannan kuma da iya kaiwa ga hakar ganga miliyan 2.3 a kusan kowace rana wani abu da sanata dan baba Ibrahim Abdullahi ke ganin za iya sauyawa
masana ga harkokin kasuwancin mai sun nuna cewa shekara mai zuwa gangan mai ba za ta kasa dola 65 zuwa 70 in haka ne ko 55 muka daga shi daga 45 zuwa 50 za mu samu karin kudin da ke shigowa biliyan 709
shi ma sanata Ali Malam wakili ya ce dole ne a yi wa kasafin kudin na baki kwaskwarima saboda a ci gajiyar shi
na baki misalin cewa muna fitar da ƴan makaranta wanda an je batun aiki ba za su iya su sayu ba saboda su gibi da aka samu da sauran su haka Na baki misali kamar da dazun ne magana a majalisa cewa tilas mu dubi kasafin kudin mu ga cewa ya za a yi kaman manyan makaranti wannan jami'o'i da makarantun da na kimiyya da fasaha wanda malaman a yau haka suna yajin aiki ya za a yi mu ga cewa mun gyara tsarin kasafin kudin yadda duk abubuwan da ya kawo suke yajin aikin nan an kawar da su shine damuwa
Amma a nashi tunanin shugaban kwamitin tsare-tsaren kasafin kuɗi a majalisar wakilai Timothy Ngolu Simon ya ce akwai mataki ɗaya da za a ɗauka domin shawo kan yawan cece-kuce da ake yi akan kasafin kuɗin.
Majalisan wakilai da majalisan dattijai dukan mu biyu mun gama aiki akan hukumar sare-saren kasafin kuɗi, wato wanda ake kiransa NABRO, National Assembly Budget and Research Office, wanda za ta dinga lura da kowane ayyukan da ya shafi sare-saren kasafin kuɗi a wannan ƙasar. Muna ba da gaskiya cewa shi shugaban ƙasa zai sa hannu akan wannan saboda ya zama doka. Shi ma yana son wannan abun ya samu zama saboda duk irin wahaloli matsalolin da muke samu su game da kasafin kuɗi a wannan ƙasar, wani lokaci ana zarge-zarge anan, a zarge majalisa, a zage executive da sauransu, wannan abun za ta kwanta a ƙasa. Saboda kowa zai gane in an sa borehole ne a kauyenka, zaka duba zaka gani cewa in ba a zo an yi ba zaka san wanda zaka gaya musu, za a san inda za a kama, ko wane ne yayi menene za a san inda za a kama, don za ta tone asirin kowa.
Kasafin na baɗi shine mafi girma a tarihin Najeriya, abinda wasu ƴan majalisa dake ganin zai iya zama mafita ga tattalin arzikin dake kokarin farfadowa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Roƙon da nake a wurin Allah nan a duniya, ta can lahira ala zamun ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi.
Kuma dalla Madina Dauda. A jihar Adamawa, wakilin Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da mai magana da yawun ƴan sandan jihar Adamawa, SP Usman Abubakar, a sakamakon rikicin da ya afku a jihar. Ga yadda suka yi.
Yanzu dai mun samu mutane su hankali dai kan ya dan tashi saboda mutane suna ta barin noman da kuma ƙauyukan da ke kewaye da ita, suna ta duniya na san cewa ta kawo musu hari. To kuma mun nuna musu ba amfani irin wannan guje-guje ko kuma barin gari, domin mutane suna ta yaɗa jita-jita, to shi ne abin da ya ƙara birkita mutane. In ba haka ba, ba dalili, domin ma'aikatanmu suna nan a wajen. Sa'an nan kuma akwai ƙarin jami'an tsaron da duk aka tura su domin su ci gaba da patrol, domin a bama mutane wannan nutsuwa domin su ci gaba da harkokin su na yau da kullum.
Hali a Dowaya, a kan cewa akwai ƴan sandan kwatar da ta zo ma wato Mopol jiya da sun kai wani samame wanda har an samu asarar rayuka, kamar a ɓangaren ku mutane nawa aka samu an kashe?
Samame suka je su ya ba sun na patrol ne, kuma sai mutane suka wasu daga cikin mutane da suka musu fasan bauna, ba kuma mobilawa ba ne ba, police ne kasa, akwai mobile, akwai kuma congressional police. To congressional police ne aka bin da su suka rasa rayukansu.
To kamar nawa ne aka kashe a ɓangaren?
Mutane hudu muka rasa a wannan wajen. Ma muna nan muna kokarin mu gano wanda suka muna wannan mugun aiki. Kaga dan sanda ya tafi da domin ya samu mutane zaman lafiya. Ya kamata ce mun muka tafi domin mu tabbatar an samu nasara da kuma zaman lafiya, mutane kuma suna daukan wannan damar kuma suna muna bada ba da yi ba.
Kamar wasu bayanai suna kan cewa sun shiga ne da misalin 12 dare, yayin suka kokari sun kashe musu mutane biyu. Menene gaskiyar wannan batu?
Ba ni da wannan a cikin hotunan da samu. Asa mutane mutum su rufa so ne kuma aka mutu kan tambawa na wannan wajen.
To madalla Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu kuma na cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Shirin duniyar Amurka a wannan karan ya yi kicibis ne da wani ba Amurka ɗan asalin Najeriya, wanda ya ƙware ya kuma shahara a fannin zane-zane musamman ma a cikin bango, wanda ake kira mural a Turance. Sai ku biyo mu a cikin wannan shiri domin jin ko wane ne wannan ɗan Najeriya. Sunana Mahmud Lalo, sashen Hausa na muryar Amurka kuka lalubo daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia.
As an illustrator, there's always a narrative behind everything. And I grew up in Nigeria, and we have this thing called Egonge, which is like...
A matsayina na mai zane, a kodayaushe akwai labari a cikin abin da nake zanawa. Na girma ne a Nigeria, muna da lokaci a garin mu da ake manta tsuniya inda mukan taru sai ka ji mai bada labarin ya ce gatanan ku mu kuma sai mu ce ta zo mu jita wannan lokaci ne tsuniya shi yasa na samu wannan hikimar fitar da wani abu daga tsuniyar da naji sunana Ineka Udufia sana'ata ita ce yin zane kuma ni mazaunin birnin Washington DC ne.
My name is Ineka Udufia and I am a painter and illustrator here in Washington DC. As a child, my parents pushed a lot of color.
A lokacin muna yara, mahaifinmu yakan siya mana littattafan yin zane domin mu riƙa koyon yadda ake zane. Na zo Amurka ne a shekarar 1999 inda na rungumi sana'ar yin zanen.
So I came here in 99 where I pursued art, painting and illustration as a career.
Akwai wani fitaccen gidan cin abinci da ake kira Ben's Chili Bowl da ke nan Washington, wanda ke da dimbin tarihi domin duk da irin tarzoma da aka fuskanta a lokacin wani bore da aka yi a shekarar 1958, ba abin da ya faru da wurin. Kuma a jikin bangon gidan cin abinci, an baiwa Udufia kwantiragin zana hotunan wasu fitattun mutane.
Ben's Chili Bowl has been around since 1958.
Tun a shekarar 1958 aka bude gidan cin abinci na Ben's Chili Bowl. Waje ne kuma mai dimbin tarihi a nan Washington DC. Wannan wuri ya tsira daga boran da aka yi a wannan lokacin. Saboda haka abun alfahari ne a ce ni nake wannan zanen. Mun haɗa kai ne tare da hukumar da ke kula da wuraren zane-zane na tarihi a nan Washington da wurin cin abincin Ben's Chili Bowl da kuma kamfani na muka kirkiro wannan zanen. Vida Ali ita ce mai kula da Ben's Chili Bowl. A shekarun baya, Udufia ya taɓa yin zane a jikin bangon wannan gidan cin abinci.
Shirin da ke ɗaukar nauyin yin zane a DC yakan tattaro waɗanda ke sha'awar yin zane domin tantance su, sai suka sake turo mana shi kuma mun ji daɗi domin Udufia yana da basira sosai.
I have 16 people.
Mutane 16 nake zanawa kuma wurin cin abinci na Ben's Chili Bowl ne ya saka wata gasa ta zaben waɗanda za a yi zanen su a cikin wannan bangon. Baya ga haka zanen ya nuna irin ficen da bakakin fata suka yi cikin shekaru da dama. Akwai Wale wanda ba Amurke ne dan asalin Najeriya. Lura da cewa ni ma dan Najeriya ne ba Amurke. Akwai dadi a ce ina yin wannan zanen. Hakan tamkar ina wakiltar al'umma ta ne da kuma mutanen ƙasar nan.
Such a relief to paint to represent my people and the people here.
Margaret Stevenson ta zo wucewa ta kan U Street titin da ke dauke da gidan cin abincin. Sai ta tsaya tana kallon Udufia yana wannan zane. Har ta ciro wayarta tana daukan hoto. Ta kuma faɗa mana abin da ya ji hankalinta.
What really struck me most about the mural is the fact that
abin da ya fi jin hankali na a wannan zanen shine yadda aka kawo mutanen da suka gabace mu da kuma na yanzu. Idan ka lura akwai Harold Tubman, sannan a mutanen wannan zamanin kuma akwai dan waka Prince da Michelle da Barack Obama. Kuma idan ka duba da kyau da a ce babu irin mutane irin Tubman da suke fafutukar neman yanci da waɗanda suke wannan zamanin ba su samu daukaka ba.
We wouldn't have people in the positions that they are.
The biggest challenge is when it comes to portraits.
Babban kalubalen yin zane shine ka fitar da sifar mutane kamar yadda suke. Saboda haka dole ne ni da director da take tsara min zane-zane mu yi nazarin akalla hotuna 100 na kowane mutum da zamu zana.
We have to look through sort through at least 100 of each person.
Mia Duval ita ce abokiyar aikin Udufia. Sannan ita ce take bada umarni kan yadda zanen zai bayyana.
This is in the community. So we have to consider a lot.
Wannan abu ne da ya shafi jama'a, saboda haka ya zama dole mu duba abubuwa da dama domin ba burin mu kade muke so mu cimma ba. Sai mun yi la'akari da shin mutane za su yi na'am da aikin mu?
Will they like it?
The ultimate goal is to eventually
buri na shine na ƙara ƙwarewa sosai ta yadda zan kai basira ta zuwa gida Najeriya. Saboda Najeriya ƙasa ce da ta cancanci duk wani abu mai kyau. A rayuwata ban taɓa tunanin zan yi wannan aikin a matsayin sana'a ba. Saboda haka babbar shawarar da zan ba matasa ita ce su bi hanyar da ta dace a duk abin da za su yi. Idan ku hawar matashi zai ga wannan aikin da nake yi har abin ya kuɗaitar da shi, to ni ina ganin buƙatata ta biya. Masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka a wannan jiko, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu.
yanzu a madadin Solomon Jack da Karina Chaudhry da suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ni Mahmud Lalo nake cewa da fatan masu bukukuwan sallah za su yi lafiya sannan sauran masu sauraronmu su kasance lafiya.
To yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mansur Babauro na fada da Babangida Yusuf na fada da Nura Sani Rijau Radiologist da Muhammad Bashiru da Mare. Suka ce salam VOA Hausa, fatan alheri gare ku. Muna saya daukacin al'ummar musulmin duniya murnar zagayowar ranar da aka haifi fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amincin Allah ya tabbata a gare shi. Allah ya maimaita mana wannan ranar, amin summa amin. Sako na gaba yace salam VOA Hausa, fara sallamar malaman makarantu da gwamnatin Kaduna ta yi sam bai dace ba. Kamata yayi a ce ta tura su karin karatu, ko da yake masu iya magana na cewa kowa yayi da kyau zai ga da kyau. Daga Bala Muhammad Damba jihar Bauchi. Sai sako na gaba ya fito daga Mansur Babauro na fada, yace Allah ya sa fadawa da Najeriya za ta yi cikin jerin kasashen da OPEC za ta rage musu yawan man da suke hakowa ga kowane wuni, ba zai shafi bangaren tattalin arzikin kasar mu ba, duba ga yadda tattalin arzikin kasar mu ya dogara kashukan ga man fetur. Sako na gaba yace salam VOA Hausa, wa'adin watanni uku da shugaban kasar Masar Al-Sisi ya baiwa rundunar sojojin kasar da su kawo ƙarshen ƴan ta'adda a kasar yayi daidai. Muna musu fatan Allah ya ba su nasarar murƙushe ƴan ta'adda da masu goya musu baya a duk inda suke, amin. Sako daga Asma'u matar Bashir Kansila mai tukun yadirin daji da Jamila da Fatimatu matan Ado Salati Goba ga Annabi Rijau da Khadija Abubakar Sadiq Balal. Sai sako daga Adamu Musa Shehu Girgir, yace salam VOA Hausa. Hakika a kwanakin baya arewacin Najeriya mun samu zaman lafiya daidai gwargwado, to amma fa yanzu matsalar tsaro kara ta barbarewa take. To muna kira ga hukumomin tsaro da suka yi kaimi wajen dakile duk wani dan ta'adda ko mai tada zaune tsaye. Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa arewacin Najeriya da ma duniya baki daya.
To masu sauraro, sai ai mana afuwa, shirin duniyar Amurka da muka kuka saurara yanzu a maimaici ne. To kafin mu karkare ga Muhammad Lalan dai da takaitaccen labarai.
To wani gungun mutane da suka yi damar kai harin kunan bakin wake sun afka wata cibiyar binciken kayan gonaki mallakar gwamnati wacce ke hada da wani ɗakin kwan ɗaliban jami'a a arewa maso yammacin Pakistan a yau Juma'a. Suka kashe mutane tara kana suka jikata wasu sama da 35. Nan take ƴan sandan Pakistan da sashen jami'an tsaron da ke yaki da ta'addanci suka yi kawanya a wannan wuri. An dai kwashe sawa'i da dama ana taba ta kashi da maharansu uku. Daga baya shugaban ƴan sandan lardin Salahuddin Mahsud ya faɗa wa manema labarai cewa masu bincike suna kokarin gano ta gawa ta hudu ko tana daga cikin waɗanda suka kai wannan hari. Sabon shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya nada manyan jami'an sojin kasar a wasu muhimman mukamai a jiya Alhamis aka fitar da sanarwar a gidan talabijin din kasar. Ba dai zabi ko ɗaya daga cikin bangaren ƴan adawa ba a mukamai 22 da ke majalisar zattarwa sabuwar gwamnatin, wanda hakan ya kawar da zaton da ake ra cewa zai fi tsohon shugaban kasar Mugabe wajen damawa da kowa da kowa. A makon da ya gabata Mugabe mai shekaru 93 wato yayi murabus daga mukaminsa na shugaban kasar wacce ke kudancin Afirka bayan da ya fuskanci matsin lamba inda ya kwashe shekaru 37 yana mulki.
To madalla Mahmud, masu sauraron mu anan kuma zamu da sa'aya, sai kuma can anjima da gari za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs Julie Grisham da ta hada shirin da injiniyan mu Malam John. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu, kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.